الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 16 ga watan Al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 15 ga watan 9 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambaya daya dan uwa ke cewa menene hukuncin idan an gama jana'iza akan dawo a taru a kofar gidan mamaci kuma a koma raba wata addu'a ta daban hakan baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin wannan dawowa da ake kofar gidan mamaci shine domin wanda bai hadu da iyalin mamaci ya musu ta'aziyya kenan wata dama ce a wannan lokaci suna hade zai dawo yayi musu ta'aziyya in kuwa kafin aje ayi jana'iza mutun ya musu ta'aziyya ko a makabarta ya hadu da su ya musu ta'aziyya to wannan ba maganar sai an dawo kofar gidan mamaci kuma ita addu'a kar mu manta tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana addu'a wanda take ta sunna ga mamaci shine bayan an gama binne shi wanda bayan gama binne mamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya akan kabarin mamaci yace da sahabbansa ku roƙa masa gafara ta ubangijinsa kuma ku roƙa masa samun tabbacin bada amsa dacacciya domin a yanzu za a yi masa tambaya kamar yanda Usman Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa mana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa ala qabri ثم قال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل عثمان الله يدد شيء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنج إذن يا قم بني ممج معنا أنقم بني ممج من ذا الله يكن سيا أكن قبر ممج سيا فتاك جماعة سكها لتش جنائذر kuroka ma dan uwanku gafara kuroka masa samun tabbacin bada amsa manzo Allah yace domin a yanzu za a yi masa tambaya dan haka iya addu'ar shine allahumma gafir lahu allahumma sabbitu allahumma gafir lahu allahumma sabbitu ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa wannan ita ce addu'ar da ake bukata ga kowane musulmi idan ya halarci jana'iza an gama binne mamaci ma'ana an maida ƙasa an yayyafa ruwa kamar yanda ake dan kada iska ta shikar da wannan ƙasa an gane ko shine hikimar ruwan da ake yayyafawa saboda kada iska ta shekar da wannan kasa shi ko kabari ana buƙatar ya zamanto yana da wata alama dan kada a taka shi a zauna akan shi a tozartar da shi to in an gama wannan yayyafa ruwa to abinda ake buƙata kowa ya daga hannunsa ya buɗa da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai yi ta maimaitawa Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu in da larabci mutun zai yi in ko da yaran Hausa mutun zai yi misali iya abinda zai faɗa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa haka zai maimaita domin ita addu'a ba a kayyade mu ba cewa sai da larabci da duk yaran da mutun ya iya shi zai yi addu'a dan haka karkai jiran cewa sai wani ya raba muku addu'a ya kewaye helo ya yi wata ya Abdullahi ya Abdullahi ya Abdullahi wannan duka ba ya da asali a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in kai ba maliki ne na hakika to ka koma littattafan malikiya zaka samu bayani mai gamsarwa game da cewa yin wannan talqini bid'a ne baya halatta saboda hadisin da yazo akan haka hadisi ne la asla lahu kwata kwata ba ya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka wannan ita ce addu'ar da ake ma mamaci in an gama wannan addu'a ka haɗu da dangin shi wanda aka ma rasuwa to sai kai musu ta'aziyya ko anan makabarta in kuma baka samu haduwa da su to ba laifi ka dawo kofar gidan da aka yi jana'iza gidan da aka yi mutuwa kai musu ta'aziyya in an musu ta'aziyya in yaso mutane su tafi amma maganar cewa in an gama a dawo a zauna a sake wata addu'a ta musamman wannan baya da asali a cikin karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita in an ce ta'aziyya kalimomi ne zaka yi da su wanda zaka yi amfani da su na bada hakuri ga shi wanda Allah ya jarrabe shi da wannan musiba ta mutuwa kamar yanda ta'aziyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yake fada yakan ce inna lillahi ma akaza wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fasbir wa hatasib ko fal tasbir wa hatasib shine kawai iya abinda zaka fada masa zaka fada masa cewa da abinda Allah ya karba da abinda ya bayar gabaɗe nashi ne kuma komai abun Allah yana da lokaci kayyadadde don haka a dau hakuri a nemi ladan musiba abun Allah subhanahu wataala wannan ita ce fiyayyar ta'aziyya kamar yadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce masa da abinda Allah ya karba da abinda ya bayar gabaɗe nashi ne kuma komai da ka sani abun Allah yana da lokaci kayyadadde don haka a dau hakuri a nemi lada na Allah subhanahu wataala akan wannan musiba ko abin da yayi kama da haka an gane ko abin da yayi kama da haka kalmomi waɗanda za su wato kwantar masa wato da zuciya wanda zai dau hakuri akan wannan musiba da Allah ya jarrabe shi Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna ce makomarsa kuma Allah ya bada ladan musiba Allah ya haskaka kabarinsa ba laifi irin wannan amma maganar cewa a dawo a raba wata addu'a ta musamman wannan baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka koma dukkan wani littafi wanda yake ba ma na hadisi ba ko na fiqhu ba inda zaka samu wannan na cewa in an gama a dawo kofar gidan mamaci kuma a sake wata addu'a wannan baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala wato mun gama baban da ke bayani game da fadula ta sahur da kuma jinkirta yin sahur ya kasance gab da ketowar alfajir matukar ba a ji tsoron hudowa alfajir an gane ko ana buƙatar shi sahur a jinkirtar da shi kar a yi shi tun cikin dare a bari sai in alfajir ya kusa ketowa sannan a yi sahur kamar yanda malam ya zo mana da hadisai waɗanda suke tabbatar da haka wanda asali game da wannan babi shine hadisin da malam ya zo da shi a farkon babin hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tasahharu fa inna fis sahuri baraka. Manzon Allah yace ku yi sahur domin akwai albarka ta musamman game da yin sahur. Albarka ce ta musamman wanda bawa yake samu a gun Allah subhanahu wataala game da yin sahur. Dan haka yin sahur sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko da babu wani abinci da zaka ci, to ko da ruwa ne ka tashi ka sha. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tasahharu, sai yake cewa walau bi jur'atin mimma aw kama qala. Ko da ruwa ne ɗayan ku zai konkwada, manzon Allah yace ya tashi ya sha. Kuma bayani ya gabata, fiyayyen abin da ya dace mutum yayi sahur da shi shine dabino. Dabino. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni'ima sahurul mu'min at-tamr. Ni'ima sahurul mu'min, ni'ima sahurul mu'min sai ce at-tamr. Manzon Allah yace madalla da sahur in mu'mini sai ce shine dabino. Ma'ana madalla da dabino a matsayin sahur wanda yake na mu'mini. Dan haka ana buƙatar ayi sahur da dabino. Dan haka kuma shi wannan sahur kenan, kamar yadda muka wuce da hadisin Zaid ibn Sabit, Allah ya kara masa yadda, yana nuna mana gwalgwadon iya lokacin da ya kamata mutum yayi sahur. Kenan ka gama sahur tsakaninka da sallar asuba ko ketowar alfajir, kada ya wuce misali minti 10 zuwa 15. Minti 10 zuwa 15 ka gama sahur, kenan abin da ya rage ayi kiran sallah na shigar lokaci ko kuma tada ikamar sallah, misali kar ya wuce minti 15. Kamar yadda Zaid ibn Sabit Allah ya kara masa yadda yake cewa mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, muka gama sannan muka tashi zuwa sallar asuba, aka tambaye shi menene gwalgwadon lokacin gama sahur kinku da zuwa sallah, sai ce gwalgwadon karanta aya 50. Karanta aya 50 ku abinda zai dauka wato shine minti 10 zuwa 15. An gane ku? Qira'a da tajwidin ta da komai, kamar yadda daman shi alqur'ani da tajwidin sai ya sauka, haka ake bukatar duk wanda zai karanta alqur'ani ya kyautata karatunsa. To gwalgwadon karanta aya 50, aya 50 kuwa yadda malamai suka yi bayani kenan baya wuce minti 10 zuwa 15. To wannan shine gwalgwadon iya lokacin da ake bukatar bayan an gama sahur kenan ketowar alfajir ya rage minti 10 ko zuwa 15. Kaga wannan yana nuna mana abin da yake sunna jinkirta sahur kenan zuwa gab da ketowar alfajir. Kada mutum yayi sahur wato tun cikin dare. Sannan wanda karmu manta bayani ya gabata, yana daga cikin albarka ta sahur wato shine samun salati na Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa, kamar yadda hadisi yake cikin musnad na al-Imam Ahmad, hadisi ne ingantacce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhiri, Allah da mala'ikunsa suna salati ga masu sahur. Wanda kuma yana daga albarka ta sahur, sababi ne wanda yake na samun yin addu'a da samun karɓuwarta, domin duk wanda ya tashi a wannan lokaci to zai yi kokarin yin addu'a. Addu'a ko a irin wannan lokaci addu'a ce karɓaɓɓa, domin sulusun dare ne wanda yake na ƙarshe, wanda Ubangiji ta'ala na saukowa samar duniya sauka wadda ta dace da girmansa, yana faɗa yana maimaitawa wa yake neman gafara na gafarta masa, wa yake da wata bukata na biya masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana faɗar haka har sai alfijir ya keto. To dan haka duk wanda ya tashi yin sahur zai yi addu'a, kuma wannan addu'a Allah zai karba masa. Sannan kuma sababi ne na yin sadaka, domin duk wanda ya tashi a wannan lokaci mabarata suna kewayawa su samu dan abincin da za su ci. Kaga in kana da halin yin sadaka a wannan lokaci za ka yi. Menene sababin yin shi ne wato sadaka? Kuma babbar fa'idar shi sababi ne na samun sallar asuba a lokaci da sauran. Dan haka dai akwai albarka ta musamman, kuma sannan a ƙarƙashin yin sahur akwai saba ma wato ahlul kitabi, sune Yahudawa da ƴan musha. Dan haka yin sahur sunna ce mai ƙarfi domin mu saba musu, kamar yadda hadisi na ƙarshe a baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatu sahar. Manzo Allah yace bambancin da ke tsakanin azumin mu musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba, yahudawa da ƴan musha. Manzo Allah yace cin abincin sahur shine abin da yake bambanta azumin mu da nasu, domin Allah ya farlanta mana azumi kamar yanda ya farlanta ma waɗanda ke gabanin mu, su ne kenan mabiyan annabi Musa alaihi salam da mabiyan annabi Isa. Allah ya farlanta musu azumi kamar yanda Allah ya farlanta mana, ko kuma mu ce Allah ya farlanta mana kamar yanda ya farlanta musu, da yace mana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Don haka kuma da lokacin da hukuncin sai ya zamanto daya, yanda mu farilla ne akan mu su ma farilla ne, yanda muke yin azumi tun daga ketowar alfijir har zuwa fadawar rana su ma haka ne. Sai dai kasancewar su idan mutum yayi bacci ya falka, to ba maganar ya ci abinci. In misali bayan rana ta fada kai bacci, to ba maganar cin abinci in ka falka, sai dai wato fadawar rana ta gobe. To a farkon musulunci mu ma haka ne, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya mana rangwame cewa koda mun yi bacci mun falka, to za mu iya cin abinci matukar alfijir bai keto ba. Kuma sai ma aka sunnanta mana yin sahur, wanda abinci ne wanda muke ci gab da ketowar alfijir ga menihin azumi. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhun wabtagu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Da haka kenan abin da yake bambanta azumi namu da nasu shine wato cin abincin sahur, domin su ba sa sahur. Shi ku saba ma masawali tafi abu ne, manufa ce daga cikin manufa ta musulunci. Duk wani abu da su suke yi ƴan mushan da yahudu, to abin da ake bukata mu mu'minai mu hannun riga da su. Da haka dai a takaice bayani ya gabata akan baban, za mu tashi babi na gaba. Alal musallifu rahimahullahu ta'ala babu fadli ta'jilil fitr wa ma yufdaru alayhi wa ma yaquluhu ba'da ifqari an sahl ibn sa'd radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala la yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalu al-fitr muttafaqun alayhi wa ana abi atiyah radiyallahu anhu wa ana abi atiyah annahu qala dakhaltu ana wa masruqun ala aisha radiyallahu anha fa qala laha masruq rajulani min ashabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kilahuma la ya'lu anil khair ahaduhuma yu'ajjilu al-maghrib wal-ifṭar والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت رضي الله عنها من يؤجل المغرب والإفطار قال عبد الله يعني ابن مسعود فقالت رضي الله عنها هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع رواه مسلم قوله لا يعلو أي لا يكسر في الخير وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم متفق عليه وأنا أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فجده لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فجده لنا قال إن عليك نهارا قال انزل فجده لنا قال فنزل فجده لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم وأشار بيده قبل المشرق متفق عليه قوله اجده بجيم ثم دال ثم هاء مهملتين أي اخلط السويك بالماء وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رقبات فإن لم تكن رقبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حساها سوات مما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ما لم الله يجكنسا na fata wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadla ta gaggauta buɗe baki da kuma abin da ya dace ayi buɗe baki da shi da abin da mai azumi zai fada na addu'a wato bayan ya gama buɗe baki kenan a takaice wannan babi yana kunshe da gaba gaba ta farko fadula game da gaggauta buɗe baki abu na biyu abin da ya dace mutum yayi buɗe baki da shi na uku abin da ya dace na addu'a mai azumi ya fada wato bayan ya buɗe baki shine malam yazo mana da hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalun nasu bi khairi manzon Allah yace mutane wato ba za su gushe ba wato suna cikin alkhairi ma ajjalul fitra matukar sun gaggauta buɗe baki kenan a takaice mutane matukar suna gaggauta buɗe baki manzo Allah yace ba za su gushe ba suna cikin alkhairi na Ubangiji subhanahu wataala don haka a takaice wannan hadisi yana fa'idantar da mu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaggauta buɗe baki da zaran an tabbatar da rana ta fada to kar a samu wani jinkiri kar a samu wani latti ayi gaggawa a buɗe baki idan ana so a tabbata a cikin alkhairi a nan duniya kafin makoma lahira don haka dada wani abu a cikin yini cewa har sai duhu ya dan fara shiga wannan sabanin sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mutanen da suka samu kansu akan haka sai alkhairi yayi karanci a cikin su sune in shi'a su ba sa buɗe baki sai idan taurari sun fara bayyana sai duhu ya fara shiga taurari sun fara bayyana don haka sharri da mugunta ya yawaita a cikin su alkhairi ya kankanta a cikin su domin duk wani alkhairi wallahi tallahi yana karkashin bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani alkhairi da muke nema a rayuwar mu ta duniya da makoman mu lahira to gaba ɗayan sa yana karkashin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani sharri da bala'i da musiba yana karkashin saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuntuna Allah ya faɗa mana wa in tu'ihu tahtadu in har kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a to za ku shiryu zuwa duk wani abin da kuke so a rayuwarku ta duniya haka amako maku ta lahira. Amma matukar za ku saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ku tabbata abinda zai dawo kanku shine bala'i da musiba, kamar yadda Allah ya faɗa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Kaga yanda suke yanka jikinsu suke zubar da jinanansu a irin wannan lokaci, ba komai bai janyo musu wannan bala'i da musiba illa saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka kuma ka tsaya kai nazari da idan basira, wallahi duk jama'ar da suke kwatanta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka same su sun fi kowa yalwa arziki, sun fi kowa kwanciyar hankali, sun fi kowa nutsuwa. Dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana la yazalun nasu bi khairi, mutane ba za su bushe ba suna cikin alkhairi, ma ajjalul fitra, matukar wato sun gaggauta buɗe baki. Don haka gaggauta buɗe baki wato shine sababi wanda yake na samun tabbata akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ku bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shine tsaro da kariya game da duk wata hanya ta bata, duk wata hanya ta bata. To duk wanda yake kokarin kwatantawa game da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to Allah zai bashi tsaro da kariya game da duk wata guguwa in ta zo ba za ta yi gaba da shi ba. Kamar yanda Ibn Hibban da Ibn Khuzaima da Al-Hakim An-Naisaburi da wasu daga cikin malamai sun rawaito hadisi da dangane ingantacce daga Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi Allah ya karama masa yadda ke faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fidrihan nujum. Manzon Allah yace al'ummata wato ba za ta gushe ba tana tabbace akan sunnata. Manzon Allah yace matukar ba su yi jiran bayyanar taurari game da buɗe baki. Wanda bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine maganin bata, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, sai ce kitaballahi wa sunnati, na bara muku wasu al'amura guda biyu manzon Allah yace matukar kun yi ruko da su har abada ba za ku bace ba. Manzon Allah yace littafin Allah da sunnata. Kuma sannan gaggauta buɗe baki sababi ne na samun ɗaukaka ta wannan addini. Musulunci ya ɗaukaka ya yi rinjaye akan sauran addinai, na daga cikin sababin shine gaggauta buɗe baki. Kamar yanda al-Imamu Abu Dawud da Ibn Hibban al-Musti Allah ya ji kansu suka rawaito hadisi da dangane ingantacce daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa la yazalu dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitra li anna al-yahuda wan-nasara yu'akhirun. Manzon Allah yake cewa wato wannan addini ba zai gushe ba yana da rinjaye da ɗaukaka akan sauran addinai, wato matukar mutane suna gaggauta buɗe baki. Manzo Allah ya ce domin su Yahudawa da ƴan mushan wato sukan jinkirtar da buɗe baki, su ma Yahuda da ƴan mushan ba sa buɗe baki in sun kai azumi sai in duhu ya shiga taurari sun bayyana, sai in wato duhu ya fara shiga. Don haka dai anan abinda muke so mu sani, jinkirtar da buɗe baki wannan sabanin sunna ne, iya abinda yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaggauta buɗe baki da zaran an tabbatar da rana ta fada, to kar a samu latti. To shine anan wato malam sai ya zo mana da hadisi na biyu a baba, hadisin Abu Adiya ke faɗa cewa ni da Masruq shine Masruq ibn al-Ajda almajirin Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ɗaya daga cikin manyan almajirai na Abdullahi dan Mas'ud, yake cewa ni da Masruq mun shiga gun Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Masruq Allah ya ji kansa sai yake faɗa ga Aisha, yake ce da ita rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yace yake ummul mu'minin, yace akwai wasu mazaje guda biyu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kilahuma la ya'lu 'anil khair, kowanne daga cikin su wato baya takaitawa game da aiki na alkhairi, kowanne daga cikin su namiji ne wanda yake mai rigaya akan aiki na alkhairi, anan yabo ne yake da jinjinawa akan mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yake fada mata yace ahaduhuma yu'ajjilu al-maghriba wal iftar, ɗaya daga cikin su yana gaggauta sallah ta magriba da zaran ya tabbatar da cewa rana ta fada to ba maganar jinkiri, wal iftar kuma yakan gaggauta buɗe baki, wal akhar shi kuma ɗayan yu'akhiru al-maghriba wal iftar yakan jinkirtar da sallah ta magriba bayan rana ta fada, wal iftar kuma yakan jinkirta wato buɗe baki. Kamar yanda a ƙauye ba a sallah ta magriba galibi ƙauyuka sai dutse ya fara shiga, kamar yanda kuma da asar ba sa yin ta sai rana ta fara sha, indai ba ƙauyukan ba canzawa ba suka yi a yau, amma galibi da ƙauyuka sai wajen ƙarfe 5 zaka ga an tashi wani za a yi sallar da asar, wanda wani lokacin a ƙarfe 3:30 zuwa 3:40 lokacin da asar ya shiga, aƙalla bayan shigar lokacin da sai an gara kusan awa ɗaya ko awa biyu, to shi wannan yakan jinkirta sallah ta magriba kuma yakan jinkirtar da wato buɗe baki. A nan ne za mu iya fa'idantar cewa in kana neman bayani akan hukunci babu fa'idar sai ka bayyana sunayen mutane, kawai iya abin da ya faɗa mata cayi rajulani, wasu mutane guda biyu, wasu mazaje biyu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yayi yabo da jinjinawa akan su yace kilahuma la ya'lu 'anil khair, kowane ɗaya daga cikin su baya takaitawa ga barin wani aiki na alkhairi, duk wani alkhairi iya sanin sa to zaka same shi a sahun gaba. Bambancin su yace ahaduhuma ɗayan su yu'ajjilu al-maghriba yakan gaggauta sallah ta magriba da zaran ya tabbatar da rana ta fada, wal iftara kuma yakan gaggauta buɗe baki, wal akhar shi kuma ɗayan yu'akhiru al-maghriba yakan jinkirtar da sallah ta magriba, wal iftara kuma yakan jinkirtar da buɗe baki. Faqalat Aisha Allah ya kara mata yadda, sai tace da shi man yu'ajjilu al-maghriba wal iftar, wannan mazaje biyu da kake faɗa wane ne daga cikin su wanda yake gaggauta magriba yake gaggauta buɗe baki? Aisha take neman a bayyana mata wane ne. Kala sai yace Abdullahi, shine Abdullahi. Me ake nihi? Sai tace ya'ani ibnu Mas'ud, abinda yake nihi dan Mas'ud. A cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka ji malaman hadisi sun ce qala Abdullahi, to kar tunanin kai je nesa ba, kowane Abdullahi suke nihi face dan Mas'ud, tare da cewa a badala kin suna da yawa, akwai Abdullahi ibn Umar, akwai Abdullahi ibn Abbas, akwai Abdullahi ibn Amr ibn al-As, sannan ga shi Abdullahi dan Mas'ud da sauran su. Amma in suka ce Abdullahi kawai suka kyale, to abinda suke nihi Abdullahi dan Mas'ud. Kamar yanda a hadisin da wasu mata biyu suka zo kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka tarar da Bilal suka ce masa je ka tambaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ce da shi wasu mata suna kofar gida suna tambayar shi wai sadakar da yace su yi in suka ba mazan su tayi, amma kar ka faɗa masa cewa wasu wani wance ce. Bilal ya shiga, Allah ya kara masa yadda, kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullahi akwai wasu mata a kofar gida sun zo ne suna tambayar cewa sadakar da kace su yi wai in sun ba mazajin su wannan sadaka tayi? Manzon Allah sai yace su wasu mata ne. Bilal sai yace ai su Zainab ne. Manzon Allah yace ayu Zainab, wace Zainab kin? Sai yace imra'atu Abdullah, matar Abdullahi, matar Abdullahi dan Mas'ud. Manzo Allah sai yace to je ka faɗa musu idan suka ba mazan su wannan sadaka suna da lada linki biyu, ga ladan sadaka ga ladan zumunta. idan haka anan manzon Allah yayi tambaya a fada masa dole a fada masa wannan wasiya ta su cewa kar ka fada masa wannan tunduna an ture ta haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake saboda nasu kuma anan abinda muke so mu gane an gane ko duk da cewa ba maudu'in bane ba kenan da yin sadaka ma'ana mace in tana da wadata a harkun mijinta ya kamata ta ba din ba kuma bukaci ne talakka ne shine anan kenan sai anan sai da ita Aisha ta tambaya ta ce wane ne wai wanda yake gaggauta sallah ta magariba kuma yake gaggauta bude baki sai shi Masruq yace mata Abdullahi ya'ni ibn Mas'ud ma'ana Abdullahi dan Mas'ud shine yake haka fa qalat sai tace haka za kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa sallah ta magariba wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya jinkirtata da zaran lokacin ta yayi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi ta kamar yanda hadisi ya gabata wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sallaci sallah ta magariba a gama wani sahabi yace ɗayan mu ya halba kibiyarsa kuma yaga inda kibiyar ta jira an gama sallah kwata-kwata fa addu'o'in da ake azkarin inda ake bayan sallar ani kuma mutum ya tashi ya halba kibiya kuma yaga inda kibiyar ta fada wanda wannan hadisi yana tabbatar mana da gaggauta sallah ta magariba bayan tabbatar da lokacin da wanda mafi yawa wasu masallatan a yau in ba dan zamani bane ba wanda yake da wutar lantarki in an gama sallar magariba ka daga tahin hannunka ma baka gani ba wanda kibiya a kadan in aka halba ta kamar yanda muka tambaye wani za ta iya yin sama da metri 100 idan aka halba ta to a halba ta kuma a ga inda ta fada don haka gaggauta magariba bayan tabbatar da fadawar rana sunna ne yin bude baki bayan tabbatar da fadawar rana ba tare da wani jinkiri ba sunna ne don haka anan ta tabbatar cewa yanda Ibn Mas'ud yake wallahi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake don haka dai a takaice wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana mustahabbancin wato gaggauta bude baki da zaran an tabbatar da rana ta fada to ai gaggawa ai bude baki kuma wannan hadisi yana nuna mana yanda mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da kwadayi akan aiki na alkhairi da yanda suke rigayen juna akan dukkan wani faje wanda yake na alkhairi tunda cewa kilahuma la ya'lu anil khairi kowane ɗaya daga cikin su baya takaitawa game da aiki na alkhairi sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana mustahabbancin tambayar malamai idan al'amari ya kuya ga mutum ko kuma kasancewar wasu al'amura guda biyu sun yi daidai a gunka ka kasa rabe wanne yake da rijaye to sai ka je ka tambayi malamai tunda anan shi Masruq yace mutane ne biyu kuma kowanne mutumin kwarai ne baya takaitawa game da aiki na alkhairi ɗaya ga yanda yake ɗaya ga yanda yake sai yake tambayar a nuna masa wanne ne yake kan daidai sai aka nuna masa cewa gaya shi wanda yake gaggauta bude baki yake gaggauta sallah ta magariba shine ya dace ma karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan haka anan abin da zamu lura da shi in aka ce alkhairi shine abin da ya dace ma sunna abin da ya dace ma sunna shine alkhairi duk wani aiki da mutum zai yi to kar mu ce ai wannan ma ai alkhairi ne yake aikata sai mu dauko aikin nashi mu dora akan sikeni na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in muka ga yayi daidai zamu tabbatar da cewa shine sunna wanda kar mu manta bayani ya gabata a ranar Idi akwai wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kafin a fita sallar Idi shine Abu Burda ibn Niyar Allah ya kara masa yarda kafin a fita sallar Idi sai ya sammako yanka layyarsa tuntuni kafin aje Idi ya yanka layyar shi aka dafa nama aka ci da aka je Idi an gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin huduba sai Abu Burda ya ji manzon Allah yana fada duk wanda ya yanka layyarsa kafin a gama sallah manzon Allah ya ce nama ne ya gabatar ma iyalinsa wanda ya yanka layyarsa bayan gama sallah manzon Allah ya ce shine ya yi layya Abu Burda sai ya tashi ya miƙe yace ya Rasulullahi ni ku ai tuntuna an yi an gama yace makwabta nake da su waɗanda suke talakawa mabukata yace ya Rasulullahi ina bukatar cewa na mallayyata ya fara zuwa bakin su kafin nauni yace dan haka ne san mako na yanka manzo Allah sai yace masa shatuka shatu lahan dabbar ka da kayanka manzo Allah yace nama ne ka ci ba da yawanci sai ce ya Rasulullahi to ina da wani dan gunsu kosheshe mai mai sai dai bai shekare ba shin zan iya yanka shi manzo Allah yace je kaka yanka shi amma kai kadai ne aka maran gwani har zuwa kiyama bai ya halatta wani ya yanka dan akuya ko akuya wanda bai shekare ba a matsayin daya anan abinda zamu gane cewa wato bid'a kikkiawar niyya ba ta rikida ta takoma sunna saboda iya abin da yake sunna yanka layya bayan gama sallar idi duk wanda ya yanka layyar shi kafin gama sallar idi wannan ba layya bace bai nama ne yace kaga shi sahabin nan yana da kikkiawar niyya makwabta ne gare shi talakawa yake bukatar su samu dan abin da za su sa a bakin su kafin aje masallaci manzo Allah ya nuna masa cewa wannan dabba da yanka nama ne yace duk kyakkyawar niyyar shi da famar alkhairin shi wannan bai bashi bala dan cewa da yace dan haka anan kasancewar duk wani abu da za a ce alkhairi ne sai ka dauko shi ka dora shi akan sikeni na sunna ta nan ake gane alkhairi dan haka anan shine yace wato mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matukar wato sun gaggauta buɗe baki kenan anan shine ake nuna mana cewa kenan alkhairi shine abin da ya dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana ƙara nuna mana so da yawa wani lokaci sunna takan koyu ga wani daga cikin sahabbai kaga anan shi sahabin ɗaya bai san ba da cewa abin da yake sunna gaggauta buɗe baki shi bai san da haka ba inda a ce hadisin ya cin masa cewa abin da yake sunna gaggauta buɗe baki da gaggauta sallah ta magriba ba zai saba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai san da haka ba Ibn Mas'ud shi bai san da haka sai yake gaggauta buɗe baki kuma yake gaggauta wato sallah ta magriba domin yana daga cikin fuqaha'us sahaba masana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala Allah azza wa jalla ubangiji mai girma da daukaka ya fada ahabbu ibadi ilayya mafi soyuwar bayina abuna a ajaluhu fitra mafi gaggawar su ga bunan ma'ana a cikin bayina wanda na fi so na fi kauna ubangiji ta'ala yace wanda yafi su gaggawa a wajen buɗe baki al-imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma na faɗa cewa hadisi ne kyakkyawa illa kasancewar hadisin hadisi ne da'ifi domin a cikin sanadinsa akwai wani marwaci shine Qurra ibn Abdurrahman wanda jumhurin malaman hadisi sun raunana shi iya wanda ya amintar da shi shine Ibn Hibban al-Busti shi kuma yana daga cikin malamai waɗanda suke al-mutasahilun wato fi tawsiqir ruwa a wajen amintar da marwaita shi yana da sakaki don haka mafi yawan malaman hadisi sun raunana shi shi Qurra ibn Abdurrahman shi ko yana cikin sanadin wannan hadisi don haka dai hadisi ne da'ifi bai inganta ba hadisin da ya gabace shi ya tsaya matsayinsa gaggauta buɗe baki sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin bayi wanda Allah ya fi so masu gaggawa akan ayyuka na alkhairi don haka Allah ya jinjina yayyabo akan bayi masu gaggawa a cikin aiki na alkhairi kamar yadda can cikin suratul baqara yake cewa fastabiqul khairat haka a cikin suratul ali imran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin haka kuma ya fada innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in haka kuma ya koma fada ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun dan haka gaggawa a cikin aiki na alkhairi sababi ne wanda ke sa Allah ya kaunaci bawansa dan haka shi wannan hadisi bai tabbata ba na cewa ahabbu ibadi ilayya ubangiji ta'ala yace mafi soyuwar bayina a gona sai yace a ajaluhum fitra wato mafi gaggawar su wato ga buɗe baki hadisi na gaba hadisin Umar Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza aqbala al-laylu min hahuna manzon Allah yace idan dare ya gabato wato ta wannan bangare wa adbara an-naharu min hahuna wato yini shi ma ya juya baya ta wannan bangare wa garabati ash-shams rana ta fake manzon Allah yace faqada afdara as-sa'im tabbas mi azmi ya kai lokacin bude baki an gane ku ko da bai sa wani abu a bakin shi to ya kai lokacin yin bude baki anan abinda muke so mu gane shar'i uku ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana game da yin bude baki abu na farko shine gabatowar dare wato ta wannan bangare wani bangare manzon Allah yake nihi shine mahudar rana saboda mahudar rana da zaran rana ta je fadawa shine bangaren da yake fara daukan duhu an gane ku sannan sharadi na biyu sai yace wa adbaran naharu min hahuna manzon Allah yace kuma yini wato ya juya baya min hahuna ta wannan bangare kai ina yini yake juya baya shine ta yamma domin hasken yini daga nan yake tafiya har ya bace ya zama tuba a ganin sa sharadi na uku sai yace wa garabati shams kuma alhali rana ta fake manzo Allah yace faqada afdara as-sa'im ai afdara as-sa'im hukuman a hukunce kenan mai azumi ya kai lokacin bude baki ko da bai samu ba abin da zai yi bude baki to a cikin zuciyarsa sai ya sanya cewa yayi bude baki lokaci ya kai ko da wani dan abu ne ya tauna to dan haka a takaice anan kaga sharadi ne uku yanzu misali in ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wannan bayani na cewa idan dare ya gabato ta wannan bangare yini ya juya baya ta wannan bangare sannan rana ta fake manzo Allah yace tabbas mai azumi ya kai lokacin bude baki inda a ce wani gilgije zai koye kullar rana ko kuma wani hazo shikenan kawai sai mutun yayi bude baki yace ai tunda an ce in rana ta fake sai mutun yayi bude baki tunda yanzu ba ma ganin ta bude baki zamu kaga ko da rana ta koye a sababin wani gilgije ko wani hazo to ba maganar kai bude baki saboda dama ya tabbatar mana da sharuda kenan sai duhu ya tunkaro daga bangaren gabas kuma sannan yini ya bada baya wanda abubuwa uku ne waɗanda suke masu lazuntar juna matukar duhu zai gabato daga mahudar rana yini zai juya baya to kai tsaye rana za ta fai wannan uku suna da lazuntar juna dan haka wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin tafiya lokacin da suka fada wani kurani sai rana ta koye ba sa gani sai suka yi bude baki da suka hayo tudu sai suka ga rana ta bayyana a lokacin nan sai suka ci gaba da azumin su kenan sai da rana ta fada domin su kasancewar anan suna tsammanin rana ta fake ashe ita ba ta fake ba saboda sun riga sun fada cikin wani kodi dan haka dole sai waɗannan sharuda uku kenan sun tabbata duhu ya gabato daga mahudar rana yini ya juya baya daga mafadar rana sannan kuma kaskon rana ya zamanto ya fake ba a gani shi to lokacin bude baki yayi ba magana jiran wani haske cewa sai ya koye duhu ya fara shiga yin haka sabanin sunna ne cewa sai in duhu ya fara shiga kuma zamu tabbatar da cewa shi dare a shar'ance na farawa da zaran cewa rana ta fada tun dare yayi da Allah ya ce mana thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumi zuwa dare ila tufidul gaya ala rashi kenan karshen shi kuma yini dama shine fadawa rana da zaran kenan rana ta fada yini ya juya baya kenan dare ya shiga shine yace faqada afdara as-sa'im tabbas wato mai azumi wato ya kai lokacin yin bude baki shine ma'ana afdara as-sa'im kenan koda bai sa wani abu a bakin sa to ya kai lokacin kenan tsayar da azumi sannan hadisi na gaba hadisin Abu Ibrahim shine Abdullahi ibn Abi Aufa Allah ya kara musu yadda ke fada mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sa'im halin yana azumi wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar mana da halaccin yin azumi ga mai bulaguro na halatta mai bulaguro ya yi azumi kuma yana halatta ya ajiye azumi saboda bulaguransa domin bulaguro uzuri ne wanda yake ba da damar ajiye azumi kamar yadda wani sahabi yake cewa mun yi bulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga cikin mu akwai waɗanda suke azumi, akwai kuma wanda ba sa azumi. Waɗanda suke azumi ba sa aibanta waɗanda ba sa yi, waɗanda kuma suke yi ba sa aibanta waɗanda ba sa yi. Don haka kenan abubuwa ne guda biyu, yana halatta in mutum yana bulaguro ya yi azumi, kuma yana halatta ya aji. Sai dai ajewar shi ne ya fi dacewa, saboda in Allah ya ma bayansa rangwame, to yana bukatar su karɓi wannan rangwame da hannu biyu. Ko a jirgin sama za ka yi bulaguro, ba sharaɗi ba ne sai in za ka wahala ajiye azumi. To shi ne a nan manzon Allah dan ya mana bayani game da halaccin yin azumi ga mai bulaguro, shi ne Ibnu Abi Aufa, Allah ya kara musu yadda, ya ce mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin yana azumi. Falamma gharabati shams, a lokacin da rana ta fake, qala li ba'dil qawm, manzon Allah sai ya faɗa ga wani daga cikin jama'arsa. Wane ne wanda manzon Allah ya faɗa gare shi? Shine Bilal, kamar yadda wata riwaya ta bayyana. Manzon Allah ya faɗa ga Bilal, shine yace qala li ba'dil qawm, manzon Allah ya faɗa ga wani daga cikin jama'arsa, yace ya fulan, ya kai wani, inzil fajida halana, manzo Allah ya ce sauka ka dama mana horo-horo. Shi ne ma na ya fassara mana wannan kalima cewa ikhlati sawiqa bil ma, ma'ana dama mana gari da ruwa. As-sawiq shi ne soyayyen gari, kamar yadda ake bushashshen tukuni da wuri, haka ake yin shi saboda masu bulaguro. Kenan sai a sanya ruwa a dama ba tare da bata lokaci ba. Shi ne ya ce ijida halana, ma'ana dama mana horo-horo mu yi guda baki. Faƙala sai ya ce ya Rasulallah, ya manzon Allah, lau amsaita, ai inda ka ɗan jinkirta, ai da ya fi dacewa. Shi Bilal a iya tunaninsa a yanda yake gani, wato akwai sauran lokaci. Shi kuma manzon Allah ya faɗa masa, ya ce masa sauka, ya kai wani tashi ka dama mana, wato horo-horo mu yi buɗe baki. Sai ya ce ya Rasulallah, lau amsaita, ya ce ya manzon Allah, inda ka jinkirta, ai da ya fi dacewa. Jawabu lau anan mahzuqun, kai zaka kaddara shi, lakana aula, kuka ce lakana ahsan, inda ka dan jinkirta ai da yafi dacewa. Manzo Allah sai ya kyale shi. Kala sai manzo Allah ya koma faɗa masa, yace inzil fajida halana, ka sauka man ka dama mana horo-horo. Kala sai yace inna alayka nahara, yace ya manzo Allah akwai dan sauran yini fa, rana bata ida fadawa ba. Shi a iya tunanin shi hasken da yake gani cewa da dan sauran lokaci, yace inna alayka nahara, yace ya manzo Allah, yace da dan sauran lokaci. Ni za mu iya fa'idanta a nan, wato shine cancanzawa a wajen ibara ta zance, kalmomi ka ringa canza, kar ya zama to kawai din zancen ka, kalma ce zaka iya zakarin da zawa da ita a kowane lokaci. Don haka zaka ji dalibai a makarantu sun ma malami suna a sababin wata kalma da yake yawaita maimaitawa a kowane lokaci, kalma ɗaya ce. To shi ko abinda ake bukata, shi ɗabi'ar ɗan adam a kowane lokaci yana son canji ya ji sabon abu. To don haka a farkon ya ce masa caye lau amsaita, a na biyu sai ya ce masa inna alaika nahara. Kaga maimakon ya sake cewa lau amsaita kamar yadda ya faɗa a farko, sai ya canza sai ya ce inna alaika nahara, ya ce lallai fa ya Rasulullahi akwai ɗan saurin yi, rana bata ida fadawa ba. Shi a iya ganin shi. Kala sai manzon Allah ya koma faɗa masa inzil fajida halana, manzon Allah ya ce masa sauka man ka dama mana horo-horo mu sha. Kala sai ya ce kala, wato Ibnu Abi Aufa yake cewa fa nazala, a lokacin nan Bilal, Allah ya kara masa yadda, sai ya sauka daga kan raƙuminsa. Fajada halahu, wato ya dama musu horo-horo. Fashariba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya sha. Thumma qala, sannan sai manzon Allah ya ce idza ra'aytumul layla kad aqbala min hahuna, manzon Allah ya ce daga yau idan kun ga dare ya gabato ta wannan bangare, faqad afdara as-sa'im, manzo Allah yace tabbas mai azumi ya kai lokacin buɗe baki. Wa ashara bi yadihi qibala al-mashriq, manzo Allah sai ya nuni da hannun shi wajen kenan mahudar rana, kenan dare ta gabas take fara wato gabatowa. In dai kun ga duhu ya gabato tana, manzo Allah yace to mai azumi ya kai lokacin yin buɗe baki. Wani haske da za ku gani a yamma mai yawa kada ya rubi, kawai sharadi ku ga duhu ya gabato daga gabas, ku ga yini ya dan bada baya ta yamma, in dai ba ku ganin kullun rana kaskwanta to a wannan lokaci kawai lokacin mu da baki yayi. Dan haka alhamdulillah a yau an samu ci gaba ta hanyar waɗannan hanyoyi na sadarwa, abin da ya shafi hudowar rana da fadawarta kamar yadda meteo suke bayani. Amma tare da haka dai kada a dogara akan wannan, a daina kallon yamma. In dai an tabbata babu wani hazo da ya kare ta, babu wasu gine-gine da suka kare ta, muka waiwaya yamma ba ma ganin kwallon rana, to a nan lokacin mu da baki yayi. To amma mafi yawan mu a yau cikin gari ne, dogayen gine-gine ke akwai, duk da cewa mu ba mu kai ba matsayin dogayen gine-gine a nan, daga ka dan hawo wani tudu za ka iya ganowa, amma wasu kasashen in ka ce sai ka gani ne idan ka ba ka gani. Kenan, dan haka akan iya amfani ta wannan hanya, kuma shi ne fa’idar ladannai da zaran lokaci ya yi sikirar sallah. Amma saɓani wasu ladannai yau sai sun yi buɗe baki sun gama cikinsu, sannan za su tashi sikirar sallah. Kaga anan sun dan jinkirtar da wasu waɗanda suka dogara akan kiran sallah. Kenan, dan haka dai ana iya ɗebe kewa ta hanyar kenan waɗannan lokuta na hudowar rana da faɗawarta. To shine anan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, dan haka kenan al'amari na shari'a ake kallo, ba al'amari ba wanda yake his. Kaga a shar'ance tunda duhu ya gabato, to wannan haske ne yamma da kuke gani baya hana yin duhu, in dai an tabbata kaskon rana ya fage. Dan haka da yace ma Bilal, saukaka dama mana horo-horo, shi Bilal yana ganin cewa akwai sauran yin. Shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa lokacin buɗe baki yayi. Ya ƙara faɗa masa, Bilal ya ƙara ba shi wani uzuri cewa inna alayka nahara. Sannan ya ƙara faɗa masa a karo na uku, sannan manzan ya sauka ya dama masa. Dan haka dai a takaice wannan hadisi yana fa'idantar da mu mustahabbancin gaggauta buɗe baki. Kamar yadda a nan tun a farko da manzan Allah ya ga lokaci ya yace Bilal saukaka dama mana, wato farawarin mu sha. Kuma dan haka wannan hadisi yana ƙara nuna mana cewa shi hankali wato baya hukunci akan shari'a, tunda shi anan Bilal a iya a hankalce ne, a iya ganin shi ne yana ganin cewa da saura, shi kuma alhali a shari'ance lokaci yayi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Salman ibn Amir al-Dabbi, Allah ya ƙara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa idza afdara ahadukum, idan ɗayan ku wato zai yi buɗe baki, ba ana nihi ba idan ya yi buɗe baki, wannan sai ka kamanta shi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaytanir rajim, cewa in zaka karanta al-qur'ani to kai isti'aza, ba sai bayan ka gama karatun al-qur'ani sannan zaka yi isti'aza. Nan da yace idza afdara ahadukum, idan ɗayan ku zai yi buɗe baki, ba idan ya yi buɗe baki ba, idan zai yi, falin fudir ala tamri, manzo Allah yace yayi buɗe baki da dabino, fa in lam yajid, in bai samu dabinan da zai buɗe baki da shi, falin fudir ala ma'i, manzo Allah yace yayi buɗe baki da ruwa, sai yace fa innahu tahur, domin ruwa manzo Allah yace mai matukar tsarki ne kuma mai tsarkakewa, ma'ana yana da matukar tsarki. Al-Imamu Abu Dawud da Al-Imamu Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi. Al-Imamu Tirmidhi na faɗa hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce, sai dai a takaice kamar yadda ya gabata shi ma hadisi ne wanda bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi ne dhaifi. Kenan hadisin da ya biyo bayan shi shine hadisi tabbatacce kuma ya tsaya matsayinsa. Hadisin Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yadda, yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufdiru qabla an yusalliya ala rudabat, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin buɗe baki wato da maga, shine danyen dabiru, kuma kafin ya sallaci sallah ta magriba, da zaran rana ta fada manzo Allah yake yin buɗe baki, da me yake yin buɗe baki shine danyen dabiru, wanda a Hausa ake kiran shi maga kenan. Fa in lam takur rudabat, in har babu magar da manzon Allah zai buɗe baki da ita, fatumairat, manzon Allah yakan yi buɗe baki da bushasshen dabino. Lafazin tumairat jami'i ne na tumaira. Tumaira wato tasgir ne na tamra. In aka ce tamratun dan dabino daya, in aka ce tumairatun ma'ana dan karamin dan dabino kenan. Tumairat ma'ana dan dabino. Manzon Allah yakan yi bude baki da su kenan dabino bushashe in bai samu maga ba. Fa in lam takun tumairat, in har bai samu bushashen dabinon da zai yi bude baki, hasa hasawatin mimma, manzon Allah sai ya dan konkwadu ruwa konkwada, sai ya dan konkwadu ruwa ya sha. To dan haka kenan a aikace ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna ce fi'iliya. In zai yi bude baki da danyen dabino yake yi maka, in bai samu ba danyen dabino manzon Allah yakan yi da dabino bushashe, in bai samu ba dabino bushashe manzon Allah yakan yi bude baki wato da ruwa, bakin ruwa manzon Allah yake fara konkwada. To yin haka shine sunna kenan. Hadisin ta bangaren fada wannan bai tabbata ba, amma ta bangaren aiki wannan ya tabbata, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Kuma kasancewar anan akwai hikima, wanda kuma waɗanda suke malaman likitanci su suka san fa'idar menene amfanin yin bude baki da dabino, musamman dan yin dabino. Saboda shi duk lokacin da dan adam ya wuni da azumi, to jikinsa yakan zubar da wani adadi na sukari, wanda kuma sukari shine yake ƙara kuzari a jikin mutum, kuma shine yake ƙara masa ƙarfin gani. To wannan sukari da yake rabuwa daga jikin mai azumi, babu abin da yake maida shi da gaggawa sama da dabino, kuma musamman ɗanyen dabino. Don haka da zaran sukari ya yi ƙaranci a jikin mutum, kai tsaye za ka ga mutum ya faɗi. Ana kai shi likita, iya abin da za a mishi allura ta sukari za a mishi domin ya dan samu wani kuzari ya dawo cikin hayyacinsa. To wannan dabino da ake bude baki da shi yakan dawo ma dan adam sukarin da jikin shi ya rasa a cikin yini. Kuma kasancewar fa'idar bayan mutum ya ci dabino ya sha ruwa, domin hanta idan mutum ya wuni da azumi takan dan kanjame ta dan bushe, kenan wannan ruwa da zai sha to shine zai jika hantar ta dan dawo cikin hayyacinta. Don haka ba a buƙatar mai azumi in zai yi bude baki ya fara cin wani abinci kafin wani. Ko yunwa mutum yake ji sosai, ga yunwa ga kishirwa, to abin da ya kamata farko ka dan sha ruwa sannan ka fara cin abinci, kenan hantar ka samu jika, kenan kafin abincin ya je cikin cikin ka ta samu abin da za ta amfana da shi. To shine anan hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda fa'idodin da malamai suka zana, musamman malaman likitanci, ya wuce a lissafa game da hikima game da yin bude baki da dabino. To dan haka shine kenan danyen dabino, kenan musamman abin da ya shafi maga, shi ya kamata a yi bude baki da shi. In babu shi a yi da bushashen dabino, in babu shi kenan kuma mutum sai ya konkwadi ruwa. A takaice wannan shine karshen wato hadisin da malam ya zo da shi a babar, sai dai addu'ar malam bai zo mana ba da addu'ar da ake fada. Addu'ar da ake fada bayan an yi bude baki shine iya abinda zaka fada ka ce, wato shine wannan ibtallati, wannan nake cewa zahaba adh-dhama'u wa ibtallati al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Zahaba adh-dhama'u, manzo Allah in yayi bude baki yakan ce kishirwa ta gushi. Wa ibtallati al-uruq, jijiyoyi sun jika. Wa thabata al-ajru insha Allah, ladan mu ya tabbata in Allah ya so. Amma waccan riwaya da ta zo Allahumma manna, Allahumma yake cewa laka sumtu wa ala rizq wa ala rizqika afdartu, wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisi ne dai. Kenan iya abin da ya tabbata ka fada da Larabci ko ka fada da Hausa. Inda Larabci zaka fada ka ce zahaba dhama wa btallati al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Inda Hausa ne sai ka ce kishirwa ta gushe, jijiyoyi sun jika, lada ya ci tabbata da izinin Allah. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.